mani kuka
Aisha
yake bar mani kuka
Aisha
dubaya dubaya
Aisha
tantan baya
Aisha
dawar fasa barya
Aisha
rawa ni dindina ki
bar mashi kuka
Aisha
ba ki da tanka
Aisha
ban iya komai in ba tare da ke ma Aisha
ki bar mani kuka
Aisha
ba ki da tanka
Aisha
ba zan iya komai Aisha Aisha
Da kuno da kuna ba bace muku gara kuno ba
Aisha
da balare balai bace muku gara wala ba
Aisha
da fatare fatanga bace muku gara fatewa
Aisha
da are da aradu wallahi gara arewa
Aisha
Aisha ya Aisha samu
Aisha
su gara abu
Aisha
ta ga tani mu dan abu da akare mu zabira Aisha wa su san katar da kiwa ko ga ya musu ta musu nauyi
Aisha
bi a saman murhu ku tare masa ya masa nauyi
Aisha
wanda ya kwara da ko da man sha wanda sanyi
Aisha
in ka sa ku kun san ba an sai masu tafoyi
Aisha
ku ga ku da tando
Aisha
ni sai da masai
Aisha
ya wuce bai
Aisha
sai da majami
Aisha
ku ta yin maka yayi inda ce da irin da kake kuma Aisha daban yake ku ga sarkoki har ma da kunnan ta daban yake tsalle da bi da bi ta ta daban yake indo da take nake makiya da ta sun sake kin bar sa a tsallake Aisha indo Aisha Aisha da yo ayi bari take a cikin biyu da halibu sa'a in masu gida biyu jira nake kiyan biyu ayyama gashi jamila ta yi bari ranar jaji bari wai dan san su ya ga kuri yace a harbo yayi uzuri in ga da sarkin sahiri in mutu zaki sai sukari a haske raya gari dan tabarayar alƙawari tabarayar alfishani za ku jin kumban gari ayyama
Aisha
da gani ba a tambaya
Aisha
da wata ta na furta take man wanka
Aisha
da ishe fitraka
Aisha
da saka mata kuka wai 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 Aisha aya wai 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 Aisha Aisha indo Aisha na salam
Aisha
aya
indo Aisha tinisha da
kin jiya mata su dinga sun ji ake mu
Aisha indo Aisha tinisha da
sarauniya mata su dinga sun ji ake mu
Aisha indo Aisha tinisha da
kowar gida daga na gaban yanki har na tuka mu
Aisha indo Aisha tinisha da
sai da ke dan ko na riga na yarje mu gare kuwa maza take sanar da ni ko mai zambo
Aisha indo Aisha tinisha da
Aisha indo Aisha
tinisha da
Aisha indo Aisha
tinisha
da Aisha indo Aisha Aisha a cikin biyu Aisha